A juyin arewa maso gabas, kama daga Shatile-Tile wato ran Abbas zuwa bankunan makarantu da kuma wasu wuraren hada-hadar jama'a tuni suka sha kwalliya domin bukukuwan Kirsimeti da kuma na sabon shekara. Duk koya kasuwar Kirsimeti take a bana ga mai ta bakin wasu 'yan kasuwan.
Sunana Franklin Oyama.
When
a customer they comes to us, you know, we are doing preparation normal as the way we used to do it. Because we Christians, we always love you. This Christmas is very good to us. You understand? But the way the market is going is not like.
It's not Valentine, not Sophia. Normal, normal. Valid. That's it, this year. This year. Allah yana taimaka mana. Allah yana taimaka mana kasuwa yana tafiya a hankali a hankali. Amma zai mu ce dai wannan shekarar nan ya fi shekarar da ya wuce. To zai mu ce dai kasan shekarar da ya shige. Akwai the economy. The kind of ana building economy. Amma yanzu we are looking at the kind of the economy as if it's getting stabilizing. Ana gani economy na shekarar nan yana zama yana zuwa daidai inda ya kamata.
To ya shirye-shiryen bukin Christmas.
To insha Allah kam shiryen Christmas muna kai. Muna ga ga duba yanzu akwai ga yake Christmas yawa mutane da yawa kuma suna zuwa suna ciniki. Suna shirya abin da za a jara gida da wuraren da ya kamata. Kostomomi wanda suna zuwa wurin nasu ya kaya da jama'a na damawa. Muna biya su da murnar Christmas amma muna irin jewa kowa a yi Christmas a hankali kada kashe kudi da yawa tun January yana zuwa da abubuwa da yawa abin kashe-kashe da yawa ga biyan kudin makaranta ga house rent ga abubuwa dinto duk abin da mutum yake yi a wannan Christmas nan ya ringa tuna da January February kada ce dai kudin ya kare Christmas. To ina cewa Allah ya taimaka mana kowa zai ji daɗin Christmas na insha Allah.
To ko wannan baiwar Allah da ke masana a kitso a kasuwar Jimeta ta ce fa abana Allah san barka.
Ni ce mai sura da gora gaskiya wannan shekarar mun samu barkuki domin mutane sun shirye da dama sun je su ga kowa da abokan arziki so kowa na da burin ya ga ya yi kyau. Ina cikin ganin wannan ranar Christmas domin ina cikin wasu shawai da lafiya.
A nata ɓangaren rundunar 'yan sandan jihar Adamawa ta ce sama da jami'an tsaro 5,000 ne ma aka tanadar domin bukukuwa na Kirsimeti da kuma sabon shekarar. DSP Suleiman Yahangoroje da ke zama kakakin rundunar 'yan sandan jihar ya kuwa ƙarin haske game da matakan ma da aka ɗauka.
Ai, jami'an da muka zuba a cikin faɗin jiha da kowane local government da kuma duk wuraren da ake gudanar da church na wato inda za a gudanar da bukin Kirsimeti ya kai mutane jami'an tsaro 6,000 wanda muka sa da kan hanya da masu patrol da masu sentry gabaɗaya. Abinda nake son tabbatar da mutane dai lalle runduna sun ɗauki matakai na tsaro domin a tabbatar an yi shi cikin kwanciyar hankali ba tare da wani ya yi ma wani barazana ko da ransa ko da dukiyarsa.
Ko ma da menene fata ko shine Allah sa a yi waɗannan bukukuwa cikin kwanciyar hankali. Ibrahim Abdul Aziz, Sashen Hausa na Murar Amurka, daga Yola a Najeriya.